Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu arama a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani. Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai sura ce daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda gwamnatin Najeriya ke kokarin kawo ƙarshen matsalar wutar lantarki a ƙasar. Daga nan kuma za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda lamarin wutar lantarki yake a inda kuke. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Sai kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Hukumomin kasar Italiya sun ce mutane akalla 35 ne suka mutu a lokacin da wata gada da motoci ke kanta wani bangaren ta ya ruguje a yayin wani ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a arewacin birnin Genoa dake bakin tekun kasar Italiya. Bai dace ba a ce gada mai muhimmanci kamar wannan ba a gina ta da ingancin da ba za ta iya rugujewa ba, a cewar mataimakin ministan sufuri Eduardo Rixi a wata hira da ya yi da gidan talabijin din Sky News 24. Wani ganawa ya faɗa wa gidan talabijin din Sky Italia cewa ya ga motoci akalla 8 zuwa 9 akan gadar a lokacin da ta ruguje, abinda ya ce tamkar tashin duniya ne. Kamfanin dillancin labaran ansa ya bayyana cewa hukumomi na ganin rashin ingancin gadar da aka gina a shekarar 1960 kuma aka yi mata gyare-gyare a shekarar 2016 ne ya janyo rugujewarta. ‘Yan sanda a birnin London sun kama mutumin da ake zargi da aikata laifin ta'addanci bayan da ya afka cikin gungun jama'a masu tafiya ƙasa da mota kafin ya kara da wasu shingaye da aka sanya a wajen ginin Majalisar Dokokin Burtaniya yau Talata. Hukumomi sun ce babu wani da ke cikin motar kuma babu wasu makamai a cikinta, sun kuma bayyana cewa shekarun mutumin na haihuwa za su kai 20 da wani abu. Wannan lamarin na nuna cewa da gangan aka aikata haran, amma dalilan sani ba mu sani ba, a cewar mataimakin kwamishinan birnin London Neil Basu a lokacin da yake magana da manema labarai. Mr. Basu ya kara da cewa mutumin da ake zargi baya ba 'yan sanda haɗin kai a kokarin da suke yi na tantance ko shi wane ne da kuma musabbabin abin da ya aikata. Ya kuma ce bisa bayanan da masu bincike suka samu ya zuwa yanzu, mutumin bai taɓa yin wani abu ba da zai sa hukumar leƙen asiri ko ta yaƙi da ta'addanci su san da zaman shi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake caccakar tsohuwar mai bashi shawara Omar Rose Manigault Newman, inda ya kira ta ƙarya wadda ta cancanci korar da aka yi mata daga aiki. A wani sakon Twitter da ya rubuta, shugaban na Amurka ya yaba babban hafsan fadar shugaban ƙasa John Kelly akan yadda ya kori Omarosa daga fadar White House a ƙarshen shekarar da ta gabata. Ta daɗe tana shiga gasar shirin talabijin ɗin Trump wanda ya taɓa yi da ake kira da Apprentice, kafin Trump ya bata muƙami mai albashin 179,700 a duk shekara a fadar White House. Ya kuma bayyana cewa a da ta faɗi kyawawan abubuwa game da shi. A halin da ake ciki kuma, masu yi wa Trump yaƙin neman zaɓe sun kai ƙarar Ms. Manigault Newman akan ta saɓa ƙa'idodin wata yarjejeniyar sirri da ta sanya wa hannu, saboda ta rubuta wani littafi mai suna Unhinged wanda ya caccaki Trump da yadda yake tafiyar da harkokinsa a fadar White House. A yau Talata aka fitar da littafin. Mayakan Taliban sun kwace wani sansanin sojoji a arewacin Afghanistan, sun kuma kashe sojoji da yawa tare da yin awon gaba da wasu. Wace sansanin Chennai a gundumar Gumacha da ke lardin Faryab da aka yi a daren jiya Litinin na zuwa ne bayan kwanaki biyu da aka kwashi ana gwabza kazaman fada. Jami'ai sun ce mayakan sun samu nasarar kwace sansanin ne bayan da sojojin da ke fafatawa da su suka kasa samun taimako ta ƙasa da ta sama, makamai da wasu kayayyaki kuma suka ƙare musu. Jami'an soji da na gwamnatin yankin sun tabbatar wa murya Amurka yau Talata cewa 40 daga cikin 70 na sojojin da aka girke a sansanin sun miƙa wuya ga mayakan Taliban. Jami'an suka kuma ce ta yiwu an kashe sauran sojojin ko kuma sun tsere zuwa tsaunukan da ke yankin a lokacin fadan. Kwace sansanin Chennai na zuwa ne bayan da jami'an tsaron Afghanistan tare da taimakon harare ta sama daga dakaran Amurka da kuma shawarwari daga kwararru suka taimaka wajen kwato birnin Ghazni mai muhimmanci a kudu maso gabashin yankin bayan wani kazaman fada da 'yan Taliban da aka yi.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta bayar da tabbacin shawo kan matsalar wutar lantarki a ƙasar a wani babban taron masu ruwa da tsaki a kan sha'anin wutar lantarkin a Najeriya da aka gudanar a Mina. Ministan makamashin wato ayyuka da kuma gidaje Mr. Babatunde Fashola ya ce taron zai mai da hankali ne wajen tattauna manyan matsalolin da ke addabar bangaren wutar da nufin duba hanyoyin shawo kansu. Mustafa Nasir Batsari, gare ka.
Gwamnatin Najeriya ta ce tana ci gaba da nemo hanyoyin shawo kan matsalar da ta addabi bangaren wutar lantarki a Najeriya nan ba da dadewa ba a wani babban taron masu ruwa da tsaki akan sha'anin samar da wutar lantarkin. Ministan makamashi da ayyuka da gidaje na Najeriya Mr. Babatunde Raji Fashola ya ce taron na Mina zai mai da hankali ne akan matsalolin da suka hana ruwa gudu wajen ingantuwar sha'anin wutar lantarkin a Najeriya.
The other problem is the supply of meters to consumers, and I believe these two issues of distribution and supply of meters rank the highest feedback.
Ya ce wata matsalar shine samar da mitoci ga masu amfani da wutar da kuma raba wutar ga masu amfani da ita, kuma na yi imanin cewa waɗannan matsaloli guda biyu su ne za mu ji bahasinsu daga masu ruwa da tsaki akan sha'anin wutar lantarkin. Kwamishinan ayyuka na jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabe wanda ya halarci taron ya ce taron yana da amfani matuka a daidai wannan lokaci.
Mitin ne da yake yana da kyau duk da cewa yau an sha wannan cewa wanda ya zama shine na ƙarshe, nan akwai hukuma wacce ita ce take da na hakkin wannan abubuwan. Dama shi minista ya zo da wannan ne domin inganta abun, tunda abun ya samu turban da kyau, so su za su cigaba da yin abun su ba tare da an cigaba da wannan sakawa da tsoron nan ba.
Na'am, amma wasu na ganin har yanzu dai ba a ci gaba ba. Ku na Niger ne kuke gani game da wannan matsayi?
To, abu ne da za a kalle shi ta fuskoki daban-daban. Kafin wuta bi ma'ana generation ya kafu. Amma witness ɗin da ake da shi a wajen matsalan wuta a Najeriya yanzu shi da distribution. Kamfanonin da su ne za su rarraba wuta ɗin suna da karanci na kayayyaki na zamani wanda za su aiwatar da wannan tsari. Akwai wuta amma ba su da capacity na raba wannan wuta yadda ya kamata. Wannan shine kalubalen da ke fuskantar wannan NNG yanzu, kuma wannan tsarin ke za a fuskanta a gaya za a magance shi. Kamar yadda ka sani ne, mu a jihar Niger muna da 'yan matsaloli, in ba ma tun ita gwamnati tana jajircewa wajen ganin cewa tana bada tallafi ba, al'amarin da ma ya fi haka lalacewa.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida na Mustapha Nasiru Batsari kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan waka.
Kwa ba zai iya gudu tana ɗauke da ɗan adam. Allah samu sarki mara maru boni kai sarki dare ka ka taimake ta Najeriya ba uwan mu Najeriya ba mu nono Najeriya ba uwan mu Najeriya ba mu nono Najeriya ba Afrika Najeriya ba mu abinci Najeriya ba wa Afrika Najeriya ba mu inuwa Najeriya kin mu Najeriya Najeriya ai ke gugaje ba ba mu wanta dan ba mu yawa ruwa Najeriya on ba ba duga an on ma ba sai amfana waye na kuma to kuna kuma to kuna kuma to an on ma kuma to wayo ne Allah wayo ne Allah Allahu sarki mai rahama roƙo nake yi ya jaje da dun ka o kasance kai na jiya to na jiya
To madalla har yanzu dai kuna tare ne da Murya Amurka kuma muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda lamarin wutar lantarki yake a inda kuke
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To ga kira ya shigo mana daga jihar Yobe Assalamu alaikum Yauwa barkan mu wake magana daga Yobe
Sunana ya lawa
To muna jin
magana daga nan garin Garfu To a wutan lantarki a inda muke alhamdulillah ina samun wuta 100%
To masha Allah babu wata matsala samsan kenan
Gaskiya ba mu da matsala ta wutan lantarki
To masha Allah mun gode da bayyana ra'ayi. Har yanzu dai muna jihar Yobe amma kuma a Zuru. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa ke magana?
Umar Beruwa ne daga Zuru, Kebbi, Nigeria.
To muna jin ka. Menene ra'ayinka?
Game da
sha'anin wutar lantarki a inda kake yanzu haka.
To gaskiya mu kan Allah abin kai wata ji ba wutar lantarki da Allah amma yanzu gaskiya ana gargare.
Ana gyare-gyare amma babu wutar kwata-kwata.
Wallahi mun kai wata gobe wuta garin alkhani da Allah.
To mun gode kwarai da bayyana
ra'ayi. Allah ya taimaka.
Bari mu koma kuma jihar Nasarawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wake magana daga Nasarawa?
Abubakar A Gani Action daga Mechanic Village Kiana.
To muna jin ka.
Allah. Wato ina son ba shugaban kasar shawara da cewar maganan nefa kare tsaya a birni kauyuka ba wuta kamar karamar hukuma na Kiana yanzu na mun fi shekara uku ba wuta
to ko so ɗaya ba kawo ba
haka nan ya kamata a kula da kauyuka kare tsaya a birni kawai na gode
to mun gode kwarai mu ma bari mu tsallaka kuma jihar Katsina salamu alaikum
wa alaikum assalam
wa ke magana daga Katsina
Nasiru Tela Basari
To muna jin ka menene naka ra'ayin kan
to gaskiya wutar lantarki muna fatan dai a ce gaskiya an samu lokacin da za a ci gaba da gyara
To yaya yake ya sha'anin wutar ta ga inda kuke
A lokuta da ya kusan wata biyar ba mu da wuta a nan yanzu
To
gaskiya dai muna fatan gwamnati ta tausaya ta taimaka kamar yadda ta kudurci cewa za ta kyautu ta matana ta aiki mu gyara.
To mun gode kwarai bari mu koma kuma giwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To da alamu dai layin nashi ya katse. Kada a manta lambar da za a kira ita ce alama tarawa 1-202-205-2655. Kar a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira kuma za a kira a bayyana ra'ayi ne akan lamarin wutar lantarki a inda kuke zaune gashi mun samu kira daga jihar Bauchi
na kama to
assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
Wa ke magana
ne daga Azare?
To muna jin ka.
Mun sana su daga Azare.
To muna jin ka mallam Nasu.
Eh wato mu lamar wutar lantarki aboki musamman ma Azare. Wato mu dai wanta wutar awabi yake ba mu.
A rana.
Wani sayin ku ba ma samu. Da haka mu muna da matukar bakin ciki wutar lantarki aboki a garan nan.
To
dan muna fama da ita wallahi ba ma samu.
To Allah ya kyauta mun gode da bayyana
nan. Amin kuma gwamnati tarayya ya kamata ta dubo mu da idan rahama.
To
yawa eh gonda.
To mun gode kwarai gashi kuma gwamnati kira ya shigo mana. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa ke magana daga ina? Assalamu alaikum. To kamar line nashi ya katsi bari mu koma jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hajiya Hafsa barka ki da yamma.
Yawa barka ka dai.
To alhamdulillah sunana Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musan Garo ya lashanin wutar lantarki yake inda
kake. To alhamdulillah mu dai mu yan cikin birni ne kuma yan cikin garin Kaduna ne. Mu kiran da muke ga shugaban kasa mai adalci Muhammadu Buhari Allah ya kara maka lafiya. Magana da kai magana akan cewa kai ne fa ka sani baka santa a wani labarai ba to ya kamata a duba wannan al'amari. Saboda maganar wannan kan kamfanin wutar lantarki gaba ɗaya sun gaza a Nigeria. Wai yanzu anan jihar Kaduna ina ya mace ina biyan kudin wuta a gida na na wata sai amma ba na shan wuta kwana 10 dan haka generator ko muke ta amfani da haka muna kira ga shugaban kasa a kula da wannan magana turkin ne fa a soke shi a dawo da shi magana ne fa in dai ba haka ba mutanen nan tsakanin da Allah su san mutane suke yi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo.
To mun gode kwarai Alhaji Musa Garo bari kuma mu koma birnin tarayya Abuja. Assalamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullah. Kuna magana da Lawal Ahmad Daura mazaunin Abuja Kubwa.
To muna jin ka.
To hakika gaskiyar lamari mu kam a jihar Katsina musamman ma mahaifata Daura insha Allah ta'ala gaskiyar lamari muna samun wata 100% gaskiya alhamdulillah.
To a Abujan kuma fa?
Eh Abujan ma gaskiya inda nake ango da nake hakika muna samun wata a yanzu haka magana da nake tare da ke.
To masha Allah mun gode da bayyana ra'ayi bari kuma mu koma jihar Bauchi.
A tashi lafiya.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Wa ke magana daga Bauchi?
Magana ne da Ibrahim daga Bauchi.
To muna jin ka Mallam Ibrahim menene naka?
Gaskiya muna da matsalar wutar lantarki gaskiya magana.
Ba a samun wuta kwata-kwata ko kuma ana samun kwana?
Eh kwata-kwata wallahi in fuli yayin gaba dai kawai sai su ba ku kana da yayi kwana da kwanaki ba a gyara ba komai.
To a wani bangare kenan a jihar ta Bauchi?
Ran ka tago.
To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi. Har yanzu dai muna jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Hajiya barka da aiki.
Yawwa barkamu.
Yawwa sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mallam Ayuba menene naka tacewar kan wannan maudu'in namu?
To har ga Allah dai mu al'ummar garin Katin Madaki da kuma Ninji da Warji ba ma samun wutar lantarki saboda a gaskiya har ga Allah akwai airport base da aka gina mana a nan tsakanin Katin Madaki zuwa Bauchi ga wutar daga nan ake dan kade mana ita. To da Allah muna roƙon manyanmu da shugabanni da su bi mana kafa lalle a san dinga daga mana kafa daga wannan airport base din muna samun wuta saboda lalle gina wannan airport base tabbas mun san ci gaba ne a gare mu. To wutar ta kandan tsaya ne daga wajen to muna roƙon gwamnati da Allah ta bi kafa a daga mana kafa mu ma mu samu wuta Katin Madaki Ninji da kuma Warji.
Na
gode mai magana Ayuba Garba Imam Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Ayuba Garba Imam bari mu koma jihar Taraba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wake
barka da
aiki. Yawa wake magana daga Taraba?
Kina tare da Umar Muhammad daga karamar hukumar Gasol a jihar Taraba.
To muna jin ka Mallam Umar.
A gaskiya mu a karamar hukumar mu ba mu san dadin wutar nefa ba ma.
To ba ta taba zuwa wurin ba?
Ba ta ma taba zuwa ta zo karamar hukumar Gasol ba gaba daya.
To
generator da kuke amfani da shi ma ya tsaya.
To Allah ya kyauta.
Gaba ɗaya mu kan da na roƙon demokuraɗiyya ba muna roƙo ga mai girma shugaban ƙasa ya duba wannan labarin jihar Taraba da Allah.
To mun gode kwarai Allah ya sa mu
magana da Umar Muhammad daga garin Gasol kan karofi a cikin mutum ju headquarters garamar hukumar Gasol.
To mun gode kwarai bari kuma mu koma Zamfara wanda shine kiranmu na ƙarshe da za mu dauka. Assalamu alaikum. To shi ma ya katse. To jama'a wannan shine kira na ƙarshe kenan da zamu dauka a wannan shine sai kuma gobe da Allah ya kai mu a ci gaba da kira ana bayyana ra'ayi. Sai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:51 na yamma kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Zamu koma labarin wasannin mu na ranar yau da wasan tseren mota inda shahararren dan gudun tseren motar nan dan kasar Spain ko Espanya cewa da Fernando Alonso ya bada sanarwar dakatar da tseren mota karshen wannan shekarar. Shi da Fernando Alonso ya share shekaru 17 yana shiga wasanni daban-daban na tseren mota na duniya yayin da ya halarci wasanni sama da 300. Idan muka leka a wasannin kullon kafa kuwa a ci gaba da kakarsar da ƴan wasan ƙwallon ƙafa a ƙasashen Turai kungiyar Valence ta ƙasa Espanya ko Spain da ke cike da guri a wannan shekarar ta bana na yin dauki ba dadi da kungiyoyin da suka hada da FC Barcelona da Real de Madrid da Atletico de Madrid ta janyo ƴan wasa guda uku gagga da suka hada da dan ƙasar Belgium ko Belgique daga kungiyar Chelsea cia da Michel Batshuayi sai dan ƙasar Faransa daga kungiyar Atletico de Madrid cewa da Kevin Gamero sai a yau kungiyar ta Valence ta bada sanarwar isuwar Denis Shershev daga kungiyar Villarreal. Idan muka leka a wasannin ƙwallon hannu na tennis na Masters na Cincinnati a kasar Amurka dan kasar Korea ta Kudu cewa da Hyun Chung ya karkare Jack Song dan kasar Amurka da 6-2 a wasannin gaba. Hyun Chung zai goga da Juan Martin Del Potro. Har yanzu dai a wasannin na ƙwallon hannu na tennis bangaren maza na Cincinnati a kasar Amurka dan kasar Canada nan Milos Raonic ya kai zagaye na gaba a wasan da fafata dazu-dazu nan dan kasar Serbia Dusan Lajovic wanda ya lalabe da ci 6-3. Shi dai Milos Raonic dan kasar Canada a wasa na gaba zai goga da Rafael Nadal dan kasar Spain wanda a baya-bayan nan ya lashe wasannin Masters na Toronto na kasar Amurka. A bangaren mata kuwa duka a wasannin na kasar Amurka na Cincinnati Serena Williams yar kasar Amurka ta lalaye Daria Shapovalova yar kasar Australia da ci 6-1-6-2 a fafatawar da matan guda biyu suka share awa 1:05 suna gogawa. A wasannin gaba yar kasar Amurka Serena Williams za ta goga da wadda ke rike da matsayi na 8 a duniya a wasannin hannu na tennis cewa da Petra Kvitova. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Incin addini na ci gaba da fuskantar barazana a sassan duniya da dama a yau. Tabbas kimanin kashi 83 na adadin al'ummar duniya na zaune ne a ƙasashe da ƴancin addini ke fuskantar ƙalubale kuma akan haramta baki daya. A cewar mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence, a wani taron shugabannin addinai da nufin yaya ta ƴancin gudanar da addini. Waɗanda ake tauyewa haƙƙin gudanar da addinin suna fuskantar matsalar tattalin arziki. Sau da dama ana kama su a kulle su a gidan kaso. Suna fuskantar harin banga da kuma ta'addanci da hukumomi suke goyon baya. Sau da dama waɗanda addinin su ya bambanta da shugabannin su. Sukan fuskanci ba tuhuma kawai ba amma har da kisa, in ji mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence. Jerin sunayen masu keta haƙƙin ƴancin addini na da tsawo, ya ƙara da cewar laifuffukansu da cin zalunsu sun zagaye duniya. A ƙasashen yamma, gwamnatin Nicaragua ƙarƙashin shugabancin Daniel Ortega kusan ana iya cewa tana yaƙar mabiya addinin Katolika, a cewar Mike Pence. Malamai limaman Nicaragua sun shafa watanni suna neman a yi zaman tattaunawa a matsayin ƙasa biyo bayan zanga-zangar rajin demokuraɗiyya da ta mamaye ɗaukacin ƙasar a farkon wannan shekarar. Amma ‘yan banga da gwamnati ke marawa baya ɗauke da addina da kuma manya-manyan makamai sun riƙa kaiwa cibiyoyin addinai da ƙaddarorin majami’o’i. Kana jami’an ‘yan sanda sun jima malaman addinin Kiristoci Bishop rauni. Fada Raul Zamora, wanda yake limamin cocin Divine Mercy kuma shahararren malami, a cewar Mike Pence, kwanan nan gwamnatin Ortega ta yi amfani da sojoji wajen yi macocin shi ƙawanya, bayan da sama da ɗalibai 200 suka nemi mafaka a wurin, inda ɗalibai 2 suka rasa rayukansu. Sun shiga cikin jerin ‘yan Nicaragua sama da 350 waɗanda suka mutu wajen neman ‘yancin addininsu a wannan shekarar kawai. A lokacin da yake magana da Fada Zamora da al’ummar Nicaragua, Mr. Mike Pence ya ce, "Muna yi muku addu’a, al’ummar Amurka na bayanku wajen neman ‘yancin addini a ƙasar Nicaragua." Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karin a takaice. A takaice, hukumomin kasar Italiya sun ce mutane akalla 35 ne suka mutu a lokacin da wata gada da motoci ke kanta wani bangaren ta ya ruguje a yayin wani ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi a arewacin birnin Genoa da ke bakin tekun kasar. Bai dace ba a ce gada mai muhimmanci kamar wannan ba a gina ta da ingancin da za ta iya rugujewa ba. A cewar mataimakin ministan sufuri Eduardo Rixi a wata hira da ya yi da gidan talabijin ɗin Sky News 24. ‘Yan sanda a birnin London sun kama mutumin da ake zargi da aikata laifin ta'addanci bayan da ya afka cikin gungun jama'a masu tafiya ƙasa da mota kafin ya kara da wasu shingaye da aka sanya a wajen ginin Majalisar Dokokin Birtaniya yau Talata. Hukumomi sun ce babu wani da ke cikin motar kuma babu wasu makamai a cikinta. Sun kuma bayyana cewa shekarun mutumin na haihuwa za su kai 20 da wani abu. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake caccakar tsohuwar mai bashi shawara, Omar Rose Manigault Newman, inda ya kira ta karya wadda ta cancanci korar da aka yi mata daga aiki. A wani saƙon Twitter da ya rubuta, shugaban na Amurka ya yaba babban hafsan fadar shugaban ƙasa John Kelly a kan yadda ya kori Omar Rose daga fadar White House a ƙarshen shekarar da ta gabata. Ta daɗe tana shiga gasar shirin talabijin ɗin da Trump ya taɓa yi, da ake kira da Turanci The Apprentice.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julia Discretion da ta haɗa shirin da ba da umarni, da kuma injiniya Michael Stalin, ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.